Washington DC.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 3 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan cutar jijjiga, wato convulsion a Turanci.
Masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da ƙwararren likitan yara akan cutar jijjiga.
Sannan za mu ziyarci filinmu na ƙwalama, sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar Hawwa Umar da likita.
Ƙarin bayani akan cutar jijjiga, wato convulsion a Turanci.
Convulsion wani abu ne da yake kawo jikin mutum ya jijjiga, kuma a lokacin, mafi yawancin lokaci, bai san a halin da yake ciki ba. Kuma abu ne da yake samo asali daga kwakwalwa. Ita kwakwalwa kamar na'ura ce mai amfani da wutar lantarki, kuma ita ce take tafiya da duk harkar mu'amalar jiki gaba daya. Saboda haka ana samun lokacin da sai ya kasance wannan wuta kamar ta lantarki ta karu cikin wani dan lokaci kankani, sai ya kawo wannan jijjiga da ake gani, da ake cewa convulsion.
To duk da dai cutar tana da nasaba da kwakwalwa, akwai wani cutar kwakwalwa dake haddasa ta?
To akwai bukatar a bayanin cewa akwai convulsion misali a yara wanda suke kasa da shekara 6, wanda nasu yana zuwa ne saboda zazzabi. Kowane dalili ya kawo zazzabi za su iya samun convulsion. Sannan akwai shi wannan convulsion wanda ba shi da alaka da zazzabi. Misali wanda suke cutar farfadiya, kin ga wannan convulsion ne wanda ba shi da alaka da zazzabi. Akwai kuma magunguna wanda mutum misali ya sha fiye da kima ko jikin shi bai karbe shi ba, zai iya kawo convulsion din nan, ba shi da alaka shi ma da zazzabi. Na akwai idan ya kasance babu sinadarin glucose, saboda yunwa mutum bai ci abinci ba, ya kasance wannan sinadarin glucose din babu shi a jini, kuma wanda shi ne sinadarin da kwakwalwa ke amfani da shi, rashin shi yana iya kawo convulsion din nan. Sannan shi wancan wanda yake da alaka da zazzabin, shi kuma kala-kala ne. Kamar a yara akwai wanda abinda ake cewa febrile convulsion, wato convulsion ne wanda kawai zazzabi ne ke jawo shi, ba shi da alaka da wata matsala da kwakwalwa. Akwai kuma cututtuka da wanda misali suka shafi kwakwalwar, kamar misali ciwon sankarau, kamar malaria idan ta shafi kwakwalwa, ko wasu cututtuka wanda kamar amai da gudawa ne, wanda ake yin su da ake cewa kwayar cutar shigela, wanda suka sami irin wannan saboda wasu sanadarai da waɗannan kwayoyin ke sawa, sukan iya kawo mutum ya samu wannan jijjiga da ake cewa convulsion. Akwai idan mutum ya yi hatsari, misali ko ya fadi, jini ya taru ko ruwa ya taru a kan ko gefen kai, yana iya kawo wannan convulsion. Idan ya kasance akwai wani abu akan kamar misali masu kansa na kwakwalwa, zai iya nuna alama da wannan convulsion. Saboda haka akwai dalilai da yawa da yasa ake iya samun convulsion din nan.
To kenan za a iya cewa convulsion ko kuma jijjiga alama ce na wata cuta, ko kuma ita ma kanta tana iya zama cuta?
Tana iya zama cuta, sannan kuma tana iya zama alama ta wata cuta. A cikin abubuwan da na zayyana dinnan akwai wasu, misali akwai sinadarin sodium, misali yaron da yake amai da gudawa ya kasance ce ko an hada mai ruwan sukari da gishiri sai sinadarin sodium din yayi yawa a jikin shi to idan sinadarin sodium din nan yayi yawa a jiki shi ma zai iya kawo convulsion saboda haka convulsion zai iya zama cuta akan kanshi kamar masu farfadiyan nan zai kuma iya zama alama ta cuta kamar irin su zazzabin cizon sauro da ke shafar kwakwalwa kamar irin su meningitis sannan kamar mata masu juna biyu wanda suke jinin su ya hau matuka abinda ake cewa eclampsia za su iya samun wannan jijjiga
so idan ta kasance a matsayin cuta me ke kawo ta
to kamar yadda ne bayani misali a cuta mu dauki kananan yara jarirai misali da kwayoyin cutar da za su iya kawo infection a cikin jini da zai iya shafar kwakwalwa da sauransu zai iya kawo convulsion din nan idan aka samu dalilin da yasa babu sinadarin glucose a cikin jini zai iya kawo convulsion din nan saboda haka mafi ala shine a asibiti idan an samu wannan matsala ta convulsion a asibiti likita ne zai iya tantancewa na gano cewa shin wannan convulsion din ga dalilin shi sannan kuma convulsion ne da zai iya dawowa ko ko in an yi maganin shi yanzu ya tafi kenan da bukatar yin wannan kuma amma likita ce kamata su yi wannan bambancewa
to likita kamar yara yan shekara nawa ne suka fi fama da cutar jijjiga
yara musamman kasa da shekara 6 kamar yadda ne bayani saboda dalilin waɗansu saboda zazzabi ne sannan kuma saboda yanayin wasu cututtuka da dama sun fi yawa a waɗannan yaran da suke kasa da wannan shekaru sannan jarirai a watan farko saboda su ma matsaloli da dama da kuma kasancewa kwakwalwar ba ta kai munzalin da za ta iya jurewa wani canje-canje a jiki ba dan abu kadan yana iya kawo dalilin da zai sa su samu wannan convulsion misali ko yaran da aka haifa ba su kuka ba sinadarin oxygen bai shiga cikin jiki ba a lokacin da aka haife su yana iya kawo matsala a kwakwalwar wannan ma ya zama dalilin da yasa za su samu convulsion saboda haka akwai dalilai da dama cuta da muka yi magana a kwanakin baya ta jaundice tana iya kawo convulsion saboda haka akwai su da dama dalilin da zai sa asali dai kenan a ce yara su suka samu wannan cuta akan manya
likita menene abu na farko da ya kamata a yi wa mai fama da wannan matsala ta jijjiga
abu na farko shine a janye shi daga wurin da duk wani abu zai iya cutar da shi saboda a wannan lokacin bai san halin da yake ciki ba misali wajen wuta ko wani abu da zai iya cutar da shi ko bakin rijiya da sauransu idan yara ne kanana musamman idan zafin jiki ne sai a kokarin cire kaya a samu ruwa dan goge a kwantar da su ta gefe yadda abin da ke cikin bakin su zai fita al'adu mutane sukan kokarin sa wasu abubuwa a cikin baki yana da hatsarin gaske sa wani abu a lokacin da mutum ke wannan convulsion saboda baya cikin hayyacin shi in aka sa wani abu a bakin nan zai iya wucewa shiga cikin huhu wanda toshewar huhu sai ya zama shine dalilin mutuwa da wahala shi convulsion din ya kashe amma abun da ake yi saboda convulsion din yawanci shi ke kawo mace-macen da ake samu wanda suke da alaka da convulsion saboda haka idan aka kautar da shi daga inda zai cutu a cire kayan shi a dan samu ruwa wanda ba mai zafi ba ba mai sanyi ba haka agogoge jiki yadda zafin jikin zai sauka sannan sai a garzaya da shi asibiti
to likita idan yaro ko babba yana jijjiga a matsayin cuta ba wai wata cutar ne ta kawo masa wannan jijjigar ba me ke ta da ita
ya danganta da yanayin cutar nan a misali wanda suke da ciwon farfadiya kuma ba magani to abubuwa da dama za su iya kawo ta tashi ko kara mai yawa ko zafi ko shiga cikin taro inda babu iska sosai ko yunwa ko wani dalilin damuwa ko zazzabi da zai iya tada cutar nan idan yana kan magani ya kasance ya tsaye da shan maganin nan farat ɗaya shi ma zai iya tada cutar nan saboda haka abubuwa da dama za su iya tada ita ga wanda suke cuta ce a wurin su ba alamar cuta ba in alamar cuta ce yawanci idan an gano alamar cutar nan maganin ta to shikenan mutum kuma ya rabu da shi
cutar jijjiga tana da rigakafi misali idan wata cuta ce take kawo masa akwai abin da za a yi masa domin kar ya fara wannan jijjigar nan in kuma a matsayin cuta ce akwai wani abu da ya kamata a yi wa yaro ko babba da yake fama da cutar nan domin kar ya tada ita
to misali ga yara wanda suke kasa da shekara 6 wanda zazzabi ne dalilin da yasa suke samun shi wannan jijjiga da sun fara zazzabi aka fara ganin jiki ya fara zafi to sai a samu kamar magani irin su paracetamol a basu a cire kaya a danyi musu wanka yadda jikin nan ba zai yi zafin ba zafin jikin ne ke tada ita wannan jijjiga idan aka yi waɗancan abubuwa zai kasance kenan an hana jikin ya saurin yin zafi sai a garzaya asibiti saboda a gano menene dalilin zazzabin kuma ba da maganin zazzabin waɗanda suke yawan samun wannan zazzabin da kuma jijjiga likitoci sukan duba su ga ko sun dace su kasance akan magani wanda da an ga alamar zazzabi a basu saboda kada wannan jijjiga ta faru amma mafi yawancin irin wannan zazzabin lokacin da kai shekara 6 ya haura shekara 6 to ko da zazzabin zaka ga ya daina samun wannan jijjiga wanda kuma cututtuka ne to rigakafin shine kasance a yi maganin cututtuka misali mai farfadiya a sashi akan maganin da ya dace kuma ya rinka zuwa asibiti idan yaro ne ana gwada nauyin shi saboda yana ƙara nauyi yawan maganin da ya kamata ya sha yana ƙaruwa sannan asibiti ne za a gane cewa to yanzu ya kamata a ce wannan ciwon za a iya janye maganin in an rage maganin zai iya zama ba tare da magani ba amma kada mutum ya tsaye da magani akan kanshi wanda suke da hawan jini da sauransu ya kasance suna zuwa asibiti ana dubawa saboda idan ya kasance jinin nan ya hau shi ma zai iya kawo wannan in ba su sha magani ba cututtuka da ake wa rigakafi misali kamar irin su kyanda misali idan ta zo tana iya sa yaro yayi jijjigan nan waɗannan ana yin alluran rigakafin su saboda yana da kyau alluran da ake yi idan an haifi yaro har zuwa shekara 2 zuwa 5 da ake yi waɗannan cututtuka saboda rage su yana rage yawan mutanen da suke samun wannan jijjiga ta convulsion
kuma sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma kai tsaye za mu garzaya ga tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana yanzu za mu ansa tambayar Maryam Aminu Kano Maida Garku tace assalamu likita shin gumin da mutum yake fitarwa a lokacin zafi yana da illa ga lafiyar jiki
shi gumi yana da amfani a jiki saboda abin da yasa ake yin gumin saboda ya kasance zafi da yawa a jiki ya ragu wata hanya ce ta tabbatar da cewa jikin mutum zafin bai kai zafin da zai cutar ba kamar yadda wanda suke karanta bangaren physics akwai abin da ake cewa wai evaporation causes cooling idan ka zuba ruwa akan abin da yake da zafi ruwan zai tashi idan ya tashi sannan wurin zaka ji yayi sanyi misali dutse idan rana ta yi rana sai aka zuba mai ruwa zaka ga ruwan nan ya tashi amma dutsen ya dan yi sanyi saboda haka wannan zufa da ake yi tana kawo jikin yayi sanyi ne tana rage zafin jiki akwai wata cuta wadda ake haifan mutum da ita wanda baya yin zufa a rayuwar shi irin waɗannan mutane zai kasance ko da yaushe jikin su suna cikin zazzabi saboda ba su da hanyar da za su tafi da zafin jikin saboda haka shi wannan zufa da ake tana da amfani inda zai zama matsala sai idan ya kasance zafi yayi zafi kuma mutum yana yin zufan nan babu kuma ruwan da zai sha kamar misali a ce matafi a Sahara zai kasance idan zafi yayi zafi tun yana yin gumin nan zai kasance jiki ya fara kokarin hana fitar da shi saboda ruwa ne ke fita daga jikin mutum in kuma ba a mai da shi to kenan mutum zai shiga dehydration to idan aka shiga dehydration kuma za a shiga wani yanayi jiki zai kokari kada ya fitar da ruwan nan da yake fitarwa ta zufa to amma jikin kuma zai zafi za a samu matsaloli wanda zai shafi gaba ɗaya jiki su koda da sauran duk abin da yake da amfani a jiki saboda haka idan kawai zufa ce ta yau da kullun tana da amfani ga jiki amma idan akwai zufa da yawa kuma babu wani hanya na samun ruwa to shine mutum zai samu illa
Yo go badan ka baki yake so
Masu saurare wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar ta tattauna da kwararren likitan yara Dr. Lawan Musa Tahir dake aiki da asibitin Nizamiya dake birnin Tarayya Abuja inda ya karan bayani akan wannan cuta ta jijjiga.
To likita akan warke ga wanda yake fama da matsalar a matsayin cuta da kuma wanda ta same shi a sama ko kuma wani cuta ya kawo masa?
Akwai cutar da ake warkewa ta convulsion. Misali a dauki mata masu juna biyu wanda suka samu convulsion saboda eclampsia. Yawanci zaki ga bayan an haifi jaririn jini ya sauka komai ya tafi. Ba lalle ta kuma samu wannan ba gaba daya tsawon rayuwarta. Wanda ya kasance misali saboda fadiya ce kuma bincike ya nuna cewa babu wani matsala a kwakwalwar idan aka ba su magani na wani tsawon lokaci likita yana gwadawa yana duba akan kai lokacin da za a ce to yanzu kan sun warke saboda tun suna shan magani an rage maganin an kai an janye maganin kuma ba tare da maganin ba ba sa samun wannan matsala kin ga su ma kenan sun warke idan misali wanda ta faru ce saboda wata cuta misali a ce malaria idan aka yi maganin malaria nan suka warke to wannan jijjiga za ta tafi saboda haka idan ta faru ne saboda wata cuta akai maganin cutar za ta tafi sannan a cikin masu farfadiya kuma da yawa idan aka ba da maganin da ya kamata za su warke akan samu wasu nau'i na farfadiya wanda suke da wahalar sha'ani wanda kusan gaskiya warkewa su yana da wahala to amma idan mutun yana kan magani zai kasance ba zai samu shi wannan jijjiga ba saboda haka abin da yasa ba za a ce ya warke ba saboda idan an tsaya da magani zai iya samu shi ko wancan da aka ce ya warke saboda babu maganin kuma baya samun matsalar saboda haka ya danganta ga yanayinta
shin cutar na daukar lokaci ne ma a jikin mutum kafin ta bayyana ga wanda suke jijjiga a matsayin cuta kenan
yawanci bai fa daukar lokaci ba saboda ita kwakwalwa kamar da nemki bayani kamar wata na'ura ce mai amfani da kamar a ce lantarki saboda haka dan abu da ya taba ta yanzu nan za ta nuna kamar a ce radio misali sai kasance robar da ake sawa a jikin wayoyi ta hana wuta tsallakewa sai ta dan koni sai wata waya ta taba wata suna taba zaki ji alama cewa tayi cu ta ya dauka to haka idan aka samu wata matsala da ta shafi wani bangare na kwakwalwar nan sai kasance za a ga wannan convulsion ya faru kusan a lokacin da abin ya faru wanda yake daukar lokaci shine kamar wanda suke da wani jini da yake taruwa a hankali a cikin kai ko kuma wanda suke da wani ƙari a cikin kai wanda yake daukar lokaci kafin ya girma to shine yakan dauki lokaci a hankali kafin ya girma ya taba kwakwalwar da zai kawo wannan matsala amma an ba haka ba abu ne da yake faruwa kusan dan lokaci gangane
to likita ya za a kwatanta yawan yaran da ke kamuwa ko kuma suke fama da wannan cuta ta jijjiga har ma da manyan musamman a nan ƙasa ta mu Najeriya
to a Najeriya ana maganar cewa manya wanda suke da ciwon farfadiya kusan kashi daya cikin dari na mutane suke samun wannan matsala to yara saboda yanayin cututtukan su alƙaluma na da wahalar gaske akan hakan saboda kamar yadda ne muke bayani cewa wani lokacin wannan jijjiga tana faruwa ne saboda wata cutar kuma kamar irin cuta ta malaria kin ga abu ne da yake da matukar yawa a cikin kasar mu saboda haka su da wahala a samu alƙaluman yawan mutane yaran da suke da wannan jijjiga amma dai suna da yawan gaske
to likita wace shawara zaka ba masu sauraron mu domin kare kansu daga kamuwa da cutar jijjiga da ma wasu cututtuka baki daya
to shawarwari biyu nake so in bayar na daya akwai al'adu da dama da aka dauka cewa jijjiga wato convulsion ba shi da alaka da asibiti saboda haka sai aka dauki wasu al'adu ake yi idan mutum ya samu wannan jijjiga wannan magana ba gaskiya bace yana da alaka da asibiti kuma akwai magunguna da ake yi masu sauki wani lokaci a samu saukin wannan sannan zan bada shawara cewa abubuwan da ake sa mutum a baki ko manja ko albasa kai akwai wanda hakona kafafu suke da hannu a ce wai za a kori aljanu wannan ba gaskiya bane asali ma shine dalilin da yasa masu cutar nan suke cutuwa matuka sannan ana tunanin misali idan masu farfadiya sun fi samun wannan matsala a al'umma in mutum na farfadiya maimakon a zo a taimaka masa a janye shi daga inda zai cutu sai kowa ya gudu ana tunanin cewa kamar zai yada ta ba cuta ce da ke yaduwa ba za ka dauke ta daga jikin wani ba in ka ga wani yana farfadiya abin da ya kamata a taimaka masa a janye shi daga wurin da zai cutu a gyara shi a sa shi kwanciyar da duk idan ya fito zai zuba kasa misali ta gefe kenan ba za a dauke ta ba saboda da an taba shi sannan ga wanda suke akan magani a asibiti an tabbatar cewa wannan cutar farfadiya ce ga magani don Allah kada mutum ya ce zai watsar da maganin nan farat daya idan kana da wani matsala ko da maganin ka je ka samu likita kai masa bayani in ta kama a canza magani za a canza in shawarwari za a baka za a bayar idan aka yi haka insha Allah za a samu saukin matsalolin da ake samu game da zazzabi
yanzu kuma kai tsaye zamu je ga tambayoyin masu sauraron mu wannan yace salam sashen Hausa ina so likita ya min karin bayani dangane da shokin na wutar lantarki yace me yasa mutum ke mutuwa lokaci guda sakamakon wannan shokin na wutar lantarki kuma an ce jinin bil adama yake tsotsewa shin da gaske ne wannan magana
kamar yadda shirin muka yi magana cewar kwakwalwa dan adam kamar abu ne da yake aiki da wutar lantarki ita kanta tana ce take generating wutar lantarkin nan kuma ta hanyar wutar lantarkin nan take sadar da duk sakon da ya kamata a sadar da shi ta bangarorin jiki zuciya koda da komai har da fata har yanayin ji da mutum yake yi da gani da in an taba shi ko in ya taba wani abu mai zafi zai ji duk wannan ana sadar da su ta hanyar kamar lantarkin nan da yake a kwakwalwa duka kuma kwayayen halitta na dan adam suna amfana daga wannan lantarki to idan ya kasance an samu wani lantarki mai karfi ya shigo daga waje to duk zai hargitsa gaba daya yadda yanayin jikin mutum ke aiki kamar misali ne kai tunanin cewar kasawa misali ko radio ko handset ka jono masa wuta ko kuma ka tada wutar gidanka a ce baka da exchange na generator da da nepa a ce duk layi da suke bi kuma ba abin da ya raba su ka kunna duk wani abu nan da ya shafi lantarkin nan kamar su TV da fridge da sauransu saboda karfin wutan nan zai kona su to haka idan wutar lantarki ta shiga mutum zai zama kenan wutar lantarkin ta yi karfi fiye da kima yadda zai kona duk kwayoyin halitta zuciya da take bugawa za ta tsaya yayi maganar jini to zuciya da take bugawa ita kamar famfo ne kenan wanda in ka kunna injin ruwa da ke tura ruwa ya zagaya jiki gaba daya to zuciya ita ce wannan famfo da yake tura jinin nan yake zagayawa ko ina a jiki idan aka samu karfin wutan nan ya shiga to zai tsaya da zuciya idan ya tsaya da zuciya kin ga kenan jini ba zai zagaya ba to shi kuma idan jini bai zagaya ba daskarewa yake to shi yasa ake cewa kamar yana shanye jini a ba yana shanye jini bane zuciya ita injin da take tura jinin ne yake tsayawa shi kuma jini in baya tafiya zai daskare
na'am dama mai tambayan ya ce idan da gaske ne hakan na faruwa jinin konewa yake yi ko ina yake tafiya amma likita ka amsa wannan to ya ci gaba da tambaya cewa akwai wasu matakan gaggawa ne da ake dauka a likitance da za a yi wa wanda ya fuskanci wannan matsala ta shokin
matakan gaggawa shine yana maganar wanda ya rayu kenan idan wutan nan mai karfin gaske ce ba ta ma ba da damar da za a yi wani abu saboda a take a wurin mutum ke mutuwa amma wanda ya rayu to akwai matakai da dama da za a iya yi misali an kashe wutar ya fadi gefe da sauran ran shi za a tabbatar yana numfashi a tabbatar zuciyar shi na bugawa abinda ake cewa matakan gaggawa da ake yi shine na tabbatar da iska din yana iya numfashi a danna zuciyar shi wannan danna da ake a kirji ya kasance zuciyar tana bugawa sannan a garzaya asibiti inda ya kasance suna da tsari mai kyau da ambulance da sauransu wanda yanzu za su tun atake a wurin ake daukar mataki za a sa shi asibiti kan gadan asibiti tun cikin motar asibitin duk matakan da ya kamata a dauka za a fara dauka amma mafi yawanci idan dai lantarkin nan mai karfin gaske ne cikin yan sakan ne mutum ya mutu komai zai tsaya zuciya za ta tsaya kowane aiki da ya kamata ya tsaya
yace kuma menene hanyoyin kare kai daga shokin
to na farko ya kasance duk inda za a yi gidaje misali a guje irin high tension din nan da ake yi ya kasance ana kula da wayoyin ko a ungo ku kaga wani pole ya dan karkata don Allah a kokari a sanar da kamfanin wuta su dau mataki duk inda aka ga waya a waje a jawo wadanda yake haƙƙin su ne su zo su gyara idan misali a cikin gidanka ne socket ya lalace kada a ce ai managing ko kuma kai baka iya gyaran wuta baka ce zaka gyara sannan a daina barin kayan wutan nan a jone ko za a yi bacci ko za a yi tafiya a cire su daga bango a tabbata cewa kayan da ake amfani da su na wutar ba wai dan suna da arha ba a ya tabbatar ingantattu ne waya da ake irin wayarin da ita a gida a gine-gine da sauransu a tabbatar masu quality ne ta nan kuma ya kamata a jawo hankalin waɗanda haƙƙin su ne su tabbatar da cewa waɗannan kaya da suke shigo kasashen mu ake amfani da su kaya ne wanda suke da inganci saboda suna jawo fitina tuntuno da masifu a cikin al'umma ko ya kai amfani da su za su iya shafar mutane ta hanyar gobara ko ta hanyar shokin din nan yawa sannan idan aka ga waya a fili misali kara kokarin taba ta idan ruwa ya zuba aka ga kuma ruwan nan ya kusa da wata waya da take misali a waje a kokarin kashe wutar gidan ma tukunna kafin a ce za a share shi saboda ruwan nan zai iya abinda Bature ke cewa conducting wato ya dauki shi kanshi karantin gashi dai ba waya ka taba ba amma saboda waya tana cikin ruwa ruwan zai shokin ɗinka saboda ka kashe waya wutar gidan tukunna kafin a ce za a share ruwan
tarni da malama Assalamu alaikum uwar gida daga farko uwar gida ta tanaji alkamarta kamar rabin mudu sai ta tanaji tsamiyarta wadda bata wuce ta naira 20 ba sai ta tanaji yeast dinta kamar cikin cokali na cin abinci sai gishirinta kamar karamin cokali na shan tea sannan ta tanaji ruwan ta kofi daya madaidaici ba babba ba sai ta tanaji mai to daga farko uwar gida zaki gyara alkamarki idan kika gyara alkamarki kika tsince ta kika rege ta zaki wanke abinki ki shanya ta in ta bushe zaki kai ta a nika maki idan aka nika maki alkamarki zaki zo ki tankade ta aka kawo maki in kika gama tankade ta da rana ki samu rariyarki mai laushi ne in kika tankade ta to dama kin tsika tsane ki da wannan ruwa da aka ce ki tanada sai ki raba ruwan nan biyu wani ki jika yis wani ki jika tsamiya idan kika jika su to zaki zo wannan garin naki ki dauko shi sai ki balbada wannan gishiri idan kika zuba wannan gishiri zaki motsa garin da shi in kika motse shi sai ki kawo ruwan tsamiya ki da ruwan yis din ki da su zaki wannan kwabin fankan su idan kika kwaba shi kika juya kika juya kika juya amma kwabin shi kada ya kai na fanki kuma zai dan fi kada ya kai kuma na zai dan fi na alkubus zaki yi shi dai tsaka tsakiya haka idan kika gama zaki rufe shi zaki samu robaki ne kyau in ka samu robaki ne kyau mai marfi zaki rufe ta zaki sa shi ko inda zafi zai bige shi ko rana zuwa minti 30 ko 40 in ya taso zaki uwar gida zaki dauko wannan kullunaki idan kika dauko wannan kullunaki zaki kara motsa shi idan kika kara motsa shi lokacin nan ya tashi zaki dauko manki uwar gida idan ta dauko manta ta aza shi a wuta to idan uwar gida ta tanaji man idan ta tanaji manta ta aza shi a wuta sai ki dan yayyanka mai ki albasa idan kika yanka albasa to uwar gida zaki tanaji mara irin ta mutada ta kwariya to maran nan wannan kullun haka zaki dinga ebo shi sai ki shafa marar ki ruwa da mai a bayanta sai ki dinga sa ma mai ki dinga ebo kullun nan kina sanya shi a marar nan kina bubbuda shi idan kika bubbuda shi daga tsakiyan kuma sai ki dan yi round kamar na donut to sai ki dan idan kika yi wannan round din sai ki dauko shi idan man ki yi zafi sai ki bari ki tata haka idan bari ta kika tako sako shi wurin mai din zaki ga yana sakowa ma zai saki kanshi sai shiga cikin mai in kuma da hannu zaki dauko zaki wanke hannunki sannan sai ki dinga ebo shi da hannu haka kina dinga bubbuda shi kina sanyawa a mai to uwar gida haka zaki ga fankasinki yayi bai yi minti 3 a cikin mai zaki ga fankasinki yayi in yayi zaki juya shi zai yi brown sai ki kwashe abinki uwar gida ki samu kulaki mai tsafta sai ki sa zaki iya sa ko tishu a kasan kulaki ko takarda duk wanda uwar gida ta sa tayi in kika tsamo shi daga mai zaki sa shi a kasko ya dan tsane idan man ya tsane uwar gida za ta maida shi a kula idan ta maida abinta a kula zaki rihe abinki to uwar gida fanka su kenan ana cin shi da miyar gari
Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayan sa wato Daniel Brown da abokin aiki da take taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.